Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Fannin hasashen yanayi sun ce guguwar Ian wacce ƙarfinta ya ragu bayan da ta ratsa ta jihar Florida da ke nan Amurka ta nausa zuwa jihar South Carolina inda ake fargabar za ta sauka a yau Juma'a, yayin da sama da gidaje da wuraren kasuwanci miliyan 2 suke zaune babu wutar lantarki a jihar Florida sanadiyar ta'adin da guguwar ta yi. Yau batun da za mu tattauna a kai kenan, sunana Mahmud Lalo. Madalla. To masu ayyukan ceto na amfani da ayarin kwale-kwale wajen ratsa titunan da ambaliyar ruwa ta mamaye a jihar Florida da ke nan Amurka a kokarin da ake yi na ceto dubban mutane da suka makale da waɗanda gidajensu suka ruguje bayan da guguwar Ian ta ratsa ta jihar daga baya kuma ta nausa zuwa jihar South Carolina. Cibiyar da ke sa ido kan aukuwar bala'in guguwa Amurka ta yi hasashen guguwa ta Ian za ta sauka a jihar ta South Carolina a yau Juma'a dauke da ƙarfin da ya kai mataki na ɗaya. Ron DeSantis shi ne gwamnan jihar ta Florida.
You know that there are folks who are in the really high risk zone A evacuation zones who did not.
Yace mun san cewa akwai waɗanda suke zaune a wurin da yake da mummunan haɗari waɗanda kuma ba su fice daga gidajensu ba. Wasu daga cikin su sun kira mu. Muna kuma shirin kai musu ɗauki.
So that it's safe for the first responders to be able to do.
To an dai fara fahimta irin barnar da guguwar ta yi kwana guda bayan da Ian wacce na ɗaya daga cikin guguwa mafiya ƙarfi da Amurka ta taba gani. Guguwar ta haifar da ambaliyar ruwa a cikin gidaje tare da rusa wata gada da ta kai ga wani tsibiri ta kuma karya tarakon wutar lantarki. Lamarin da ya jefa gidaje da wuraren kasuwanci sama da miliyan 2 cikin duhu. Gwamna DeSantis ya ce ba su taɓa ganin bala'in ambaliyar ruwa irin wannan ba, yana mai cewa guguwar ta faɗa ne a kan wurin da ke ɗauke da mutane da dama.
I stayed here as long as I could until I got scared for my life and went across the street.
Wannan wani mazaunin yankin da guguwar ta shafa ne, kuma a cewarsa ya rasa komai. Ya ce ba ni da wani zaɓi, illa na ci gaba da zama a can tsallaken titi. Na kallo a ido na guguwar ta yi awon gaba da gidana tare da dukkan abin da ke ciki. Masu hasashen yanayi sun ce arewacin Florida da wasu yankunan Georgia da South Carolina za su ga saukar ruwan sama da zirinsa ya kai santimita 10 zuwa 20 ko ya fi haka ma a wasu wurare. Tuni dai shugaba Joe Biden ya ba da umarnin a ba jihar ta Florida tallafi, dama kuma tun gabanin saukar guguwar ya tabbatar wa al'ummar jihar cewa gwamnati za ta taimaka musu wajen share ɓarnar da guguwar za ta yi da sake gina musu gidaje. Ita dai guguwar ta Ian ta afka jihar ta Florida ne yayin da take tafiya kilomita 150 cikin sa'a ɗaya, wanda hakan ya sa ta zama guguwa ta biyar mafi girma da ta taɓa faruwa a Amurka. Tukafin mu ƙarƙare shirin ga wannan saƙon. Duniyar Amurka. Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishaɗi, diflomasiyya, harkokin fina-finai, kai hama da wasanni da sauran bututuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku riƙa kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 3 kenan agogon Ghana, domin sauraron shirin
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka
tare da ni Mahmud Lalo. To masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin Duniyar Amurka a wannan karan sai kuma wata Juma'a idan Allah ya kai mu. In za madadin Julie Revis Gresham da ta taimaka wajen haɗa wannan shiri. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani makon idan Allah ya kai mu.